da ma masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da saki haduwa da ku ta cikin wannan shiri na noma tushen arziki a wata sabuwar tattaunawa da professor Fatima Batulu Mukhtar kwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai wadda yanzu haka ita ce shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya A watannin baya can Professor Fatima Batulu Mukhtar ta kawo ziyara na Amurka domin halartar wani babban taro irin shi na farkon da aka yi akan kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado da bincike-binciken da ake yi akai da kuma samar da kasuwannin sai da wannan fasahar kimiyya. A ƙarshen taron na tattauna da Professor Fatima Batulu Mukhtar wadda ta fara da yin ƙarin haske kamar haka.
Na zo Amurka ne domin na halarci wani taro a Charlotte, North Carolina. Wanda wata cibiya ta Elsevier da take buga majalla da littattafai sananniya ce dai gaskiya ta shirya wannan taro ne don ta tara masana waɗanda suke bincike akan ƙwayar halittar gado wato ungungurin ɗinta da yadda ake ƙirƙirar wata halitta daga cikinta wato wanda ke za a saka wani amfano a ciki wanda yake zai zama ya amfani al'umma gabaki daya kuma sannan ba wai ya tsaya a haka ba a zancen bincike da kirkira abin da aka kirkira din wato kuma har ya shigo da ɗan kasuwa yadda za a iya wato ba binciken kawai ya tsaya a cikin drawer ko a cikin ɗakin bincike ba ko kuma a mujallu a'a a fito da shi waje yadda yake al'umma za su amfana wato a yi cinikayya akan sa so wannan shine taron gabaki ɗaya shine na farko da suka fara shiryawa akan wannan saboda haka taron ya tattara wato masu bincike akan wannan fanni ya tattaro masana akan wannan fanni ya tattaro mutane daga jami'o'i ya tattaro kuma cibiyoyi waɗanda suke bincike ne suke yi da kuma hanyar harkar kasuwanci akan tsirrai ko kuma iri wanda yake aka canza wa wannan ƙwayar halitta
ɗin. To ke Professor Fatima Batulu Mukhtar ta ina kika shigo wannan taro?
To ni gaskiya a 'yan shekarun baya kaɗan na sami sha'awa a wannan ɓangare saboda ina gani ɓangare ne sabo. Wanda ya kunno kai wanda kuma yake mutane suna da tantama akan shi ana samun sabanin fahimta akan shi kuma amma kuma gashi abu ne wanda yake yana da kalubale sosai saboda gashi kowace halitta da take tana da irin ƙwayar halitta gadanta wanda yake ita ce za a gada to amma kuma sai ga wani sabon ilimi ya shigo cewa ya nuna cewa za a iya canza wannan ƙwayar halittar gada a samar da wani abu sabo wato ɗabi'a da ba ta cikin wannan halittar za a iya ƙirƙirar wata ɗabi'a daban a cikinta alal misali kamar a ce kina da masara wadda take ba ta da juriyar rashin ruwa wato in babu ruwa ba za a samu amfanin ta ba daban to za a iya kuma nan kuma gaki da wata masara daban wanda ita kuma tana da juriyar rashin ruwa to za a iya daukar ƙwayar halittar gadan nan daga wanda masara da take da juriyar rashin ruwa a saka ta a cikin wanda take ba ta da juriyar rashin ruwa din nan saboda haka kuma a sami iri wanda yake yana da akasin wanda yake ba shi da juriyar ruwa din wato yana da juriyar rashin ruwa din to irin wannan ake caccanzawa sai kiga cewa an samu wani abu wanda yake zai bunƙasa amfanin ko noma ne ko kuma irin sinadari da yake a cikin amfani ko abinci kamar misali ko a ƙara wani vitamin ko a ƙara wani mai ko da ke cikin abin misali ko waken soya da yake yana da mai ko gyaɗa a ƙara mishi mai ko kuma a gyara inganta kwalitin man da ake samu a cikin shi saboda a rika samu mai yawa ko kuma mai kyau ko kuma in protein ne a ƙara wani protein akai haka dai zaki ga ana dan caccanza abubuwa ko kuma in kamar misali tsiro ne wanda yake ana yin magani da shi kamar irin itatuwa wannan magunguna da ake magani da su za a iya inganta sinadarin da yake maganin nan a ciki. Saboda haka kamfanonika da suke yin harkar magunguna gani sun sami karuwa akan abin da ake yi. To irin wannan shine ake yi a cikin irin wannan kimiyya. To saboda haka sai zama to cewa na samu sha'awa a cikin wannan bangare din.
Idan Allah ya kai mu mako na gaba, Professor Fatima Batulu Mukhtar za ta ci gaba da wannan bayani har ma ta yi ƙarin bayani akan dalilanta na ƙara mai da hankali akan wannan sabuwar fasahar kimiyya. Yanzu a madadin Professor Fatima Batulu Mukhtar da wadda ta hada mana sauti Jun Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.